Da yammacin ranar Alhamis din nan ne aka kammala wani babban taro a tsakanin al'ummar Fulani makiyaya a Najeriya da kuma jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger. Taron dai ya mayar da hankali ne akan yadda za a samu bakin zaren warware matsalar tsaro da ta'addabi jihar Niger da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. To sai dai kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta koka akan yadda ta ce wasu jami'an tsaron 'yan sa kai da ke kutsowa daga kasar Zuru ta jihar Kebbi sun yi ma Fulani har guda 87 da basu san hawa da sauka ba kisan gilla, inji mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso.
Sun kai mutum 87 kuma sakamako dalilin yin wannan abu muna mamaki, bamu da wata kasar da zamu je wanda tafi wannan kasar. Yanzu haka a Niger kwana biyun da ya wuce Fulaninmu wanda aka haife su nan sun taje suna Central Africa suna Eritrea saboda wannan abu suna lodi suna gudu.
Mutane 80 Fulani su waye suka kashe?
To waɗannan dai musamman shine Kato da Gora da mutanen da suke Zuru suke zuwa su shigo Niger su haɗu da ƴan Niger.
Wakilin gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro, babban daraktan kula da harkokin makiyaya da kuma sulhu a ofishin gwamnatin jihar Niger Hardo Abdullahi Babaye ya ce gwamnati za ta yi kokarinta wajen shawo kan lamarin da ma matsalar tsaron.
A ce an kace wanda bai san hawa ba bai san sauka ba, duk matakan da ya kamata a dauka na a tabbatar da cewa wanda bai da laifi ba a taba shi ba, kuma an samu mai laifi an mai hukunci daidai da laifinsa, za a tabbatar da haka insha Allah.
Korafi tunda ake kashe su nan ba ku taba cewa komai ba?
Kaji ai mun bayyana musu a gaban su, ba irin matakin da gwamnatin jihar Niger ba ta dauka a taga cewa ta kare manoma da makiyaya na jihar Niger da kuma al'umman ma jihar Niger gaba daya.
To sai dai wasu daga cikin shugabannin makiyayan sun nuna shakku akan tasirin wannan taro saboda rashin halartar gwamnan jihar da kansa.
Sunana Peace Ambassador Alhaji Abubakar Dikko Sakallo Stashama Meti Allah Kautal Hore Niger State. Wallahi sako ba zai kai ga gwamnati yadda ya kamata ba, da gwamnan ne za a zauna da shi ne ya isa ya kafa mana doka ko kuma ya kafa ma wani local government doka, sannan wanda suke zuwa ne su ne ɗan ta'adda.
A cikin jawaban da suka gabatar dai dukkanin wakilan jami'an tsaron sojoji da na 'yan sanda da ma na jami'an tsaron DSS sun buƙaci al'ummar Fulanin da su ba su haɗin kai su kuma daina ɓoye masu laifi a tsakaninsu, sannan sun ba su tabbacin cewa za su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.